Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 26 ga watan Mayu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Anambra ta saka dokar hana fita a wasu kananan hukumomi guda 7 dake jihar. Biyo bayan kisan gillar da aka yi wa wasu a kwanan nan. Idan muka leka jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa a yau Alhamis aka damkawa hukumomin kasar wata cibiya da Majalisar Dinkin Duniya ta gina a jihar Talabere tare da haɗin gwiwar wasu manyan kasashen duniya domin karɓar mutanen da suka tuba daga aikata ayyukan ta'addanci.
Mun gani yawancin su duka hankalin su ya koma wurin zaman lahiya, sai muka ce ya kamata mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu aiki.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar zafafan tambayoyi kan tsawon lokacin da suka kwashe kafin su kai dauki a makarantar da wani dan bandiga ya harba yara 19 da malamai biyu har lahira a wannan makon. Jami'ai sun ce dan bandiga mai suna Salvador Ramos mai shekaru 18 wanda ya daina zuwa makaranta ya kwashe minti 40 zuwa sa'a 1 yana cin karansa babu baka a makarantar. Kafin daga bisani yan sanda su kutsa wani aji hudu na primary inda ya riga ya kashe mutum 21 a makarantar da ake kira Rock Elementary School dake garin Uvalde a Jata, Texas. Wadanda suka shaida lamarin sun ce iyayen yaran da dan bindigar ya ritsa da su a makarantar sun yi ta yi wa yan sanda ihu da su kutsa cikin ginin a lokacin harbin wanda ya auku a ranar Talata, amma hakan ya ci tura. Su da yan sanda sun ce ba su da masaniya kan iya tsawon lokacin da dan bindigar ya kwashe a cikin ginin makarantar. A wani hukunci da ta yanke, wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar New York da ke nan Amurka ta ce dole tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya amsa tambayoyi ƙarƙashin rantsuwa a binciken da ake yi kan harkokin kasuwancinsa. Kotun ɗaukaka ƙarar mai alƙalai hudu ta jaddada hukuncin da alƙali Arthur Engoron ya yanke a Manhattan a ranar 17 ga watan Fabrairu, wanda ya aika wa Trump da manyan 'ya'yansa takardar gayyata don ba da shaida a binciken da babban Attorney General Letitia James take yi. Kamar da kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito, shi dai Trump ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun da zumar ganin an yi watsi da shi. Lauyoyinsa sun yi ikirarin cewa baiwa tsohon shugaban ƙasar umarnin ya bayyana a gaban kotun don ba da shaida ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa, saboda za a iya amfani da amsar da za su bayar don gudanar da binciken da ya shafi wasu manyan laifuka. Babban kamfanin matatar mai na Suraz a jamhuriyar Niger ya tallafa al'ummar mai bagari da ke kusa da shi, duba da cewa gonakin al'ummar wannan yanki ne aka gina wannan matata, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaram.
Wannan tallafi da kamfanin na Soras ta kawo ma garin mai bagari ya biyo bayan yadda su ma al'ummar da ke kusa da matatar man kasancewar kamfanin na kusa da su. Director General wato Haruna Ali na kamfanin ya nuna cewar shekaru 10 kenan da Soras ta yi a wannan waje ya dace su mora. Haji Ibrahim mataimakin director shine ya fassara bayanin da director ya yi.
Ana umarni da ita kuma umarninta ko cin umarnin da ya sa aka zo nan asuran ta yi kalas dan al'umma garin mai bakari kenan abu ne na jin daɗi.
Ba shi kenan ba, director matatar man ya ƙara da cewa za su gina makarantar kwana na ɗiya mata don a ƙara inganta musu iliminsu.
Insha Allah tsoron tana da wani program na gina wannan makaranta da gurin kwana na 'yan mata.
Ibro Karimun shine shugaban gundumar Tanati jan hankali yayi ga iyayen yara na su kula da kawo yaran su makarantu saboda muhimmancin ilimi a yau.
A rayuwa fannin karatu shine wani abu, yo in ba ilimi ba inda za su zuwa. Tallafi wanga da hankali tallafi ne mai muhimmanci.
Ahmad Haruna shine daraktan makarantar ya ce za su yi kokari su tattala waɗannan tallafi da Soras din ta basu.
Ahmad Haruna, wallahi zan mu tattala shi da kyau da kyau tunda tabuloli din na hi shekara 20 ina lakkol ko kuma ina bin lakkololi dun gaba inda muka samu equipment na class yadda tablikin wannan ko hawan ta kai babban mutum ba yadda zakai ka karya ta ko kuma ta lalata.
Su ma dai al'ummar na garin Mai Bagari sun nuna farin cikin su kamar haka.
Mun ji dadin wannan class da aka mummu Allah sa mu zammi tattalin ta kuma insha Allah har mu hattattaba kunnan mu.
Awo suna na sai dadi sai alheri. Yan mu da jikokin mu Allah bukata abu Allah kar hore mu ji dadi.
Tamar Abari, murya Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
To kashin labaran duniyar kenan.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Da farko za mu fara da kudu maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Anambra ta sanya dokar hana zirga-zirgar ababen hawa daga karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe a wasu kananan hukumomi guda 7 da ke jihar sakamakon yawaitar kashe-kashen jama'a da ake fuskanta a jihar. Dokar dai ta fara aiki ne daga yau 26 ga watan Mayu. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
Gwamnan jihar ta Anambra Professor Charles Saladu shine ya sanar da haka a cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar jihar gama abin da yake cewa.
Friday the 26th day of May, a 6 p.m. to 6 a.m. curfew is hereby placed on motorcycles, okada, tricycles.
Yana cewa ne gwamnatin jihar Anambra ta saka dokar hana fitar dare a wasu sassan jihar musamman daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe daga ranar 26 ga watan Mayu na shekara ta 2022 da muke ciki har sai abinda hali yayi sakamakon wasu rahotanni na sirri da muka samu daga jami'an tsaro saboda samun sabon salo na kashe-kashe a wasu kananan hukumomi a jihar ta Anambra. Dokar dai ta shafi kananan hukumomi 7 inda tashi-tashin hankula suka fi tsananta. Haka kuma gwamnatin jihar ta Anambra ta dakatar da zirga-zirgar babura musamman masu kafa 3. Wannan matakin dai na zuwa ne bayan halaka wata mata mai ciki da yaranta 4 a jihar ta Anambra da ma wasu da dama da suka rasa rayukansu sakamakon sabon nau'i na kashe-kashe da ake zargin kungiyar IPOC da aikatawa. Da haka kuma na ji ra'ayoyin 'yan jihar ta Anambra da ma mazauna jihar gama abin da suke cewa dangane da wannan sabuwar doka.
It will reduce it a little but not finally, as in so for you to leave your office by 6 it won't work. The only thing they need is security. They should put enough security.
Wannan tana cewa ne sunana Blessing Maxin. Takin da gwamnatin jihar Anambra ta dauka zai kawo sauki ga lamarin tsaro a jihar ta Anambra. To amma kuma ba zai kawo ƙarshen matsalolin ba baki daya. Kuma a ra'ayina barin wurin aiki ko kuma wurin kasuwanci baya da sauki karfe 6 zuwa karfe 6 na safe. To amma dai wannan dokar za ta taimaka game da rage sha'anin tsaro a jihar ta Anambra. A ra'ayina anan shine a daina nuna bambanci wanda zai kawo sauki game da matsalar tsaro a jihar. Kuma wannan matar da aka kashe da yaya 4 ya kamata doka ta yi aikin ta.
They should get to know the people that killed the woman and find pass their judgment on them.
Da haka kuma naji ta bakin sarkin Hausawan babban birnin kasuwancin nan na Onitsha Alhaji Iliyasu Yushau kuma ga abin da yake cewa.
Insha Allah da izinin Allah zai kawo sauki. Muna mure muna roƙon ku ƴan jarida ku ga ma gwamnati tarayya ta ƙara jaman tsaro a nan Brazil. Domin kowa akwai da yake neman abinci shi. Sun da suke neman abinci su arewa yanzu ya mun arewa kashe dawo nan ba zai taɓa yin dawa.
Tashi-tashin hankula dai da kashe-kashe da ake zargin kungiyar IPOC da aikatawa a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Najeriya na hasarar da dimbin dalolin Amurka a kowane mako. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka, Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. A yau Alhamis aka yi bikin damƙama hukumomin ƙasar wata cibiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gina a jihar Talabiri da haɗin gwiwar wasu manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka domin karɓar mutanen da suka tuba daga aikar ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi jama'a. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga jihar Talabiri.
Rashin aikin yi ko rashin wata kwakwarar madogara na daga cikin hujjojin da ake ayyanawa a matsayin dalilan da ke sanya matasa fadawa tarkon kungiyoyin ta'addanci ko na 'yan bindiga a irin wannan zamani na yawaitar aika-aika a kasashe matalauta irin su Niger. Dalili kenan hukumar UNDP da IOM da tallafin kasashe irin su Amurka suka gina wata cibiya a garin Hamdallai na jihar Talabiri da nufin karbar mayakan da suka tuba domin so mai musu hudubar da za ta taimaka su samu canjin tunani tare da koyar da su sana'o'in hucewa kai takaici. Da yake karbar wannan cibiya a hukunce a madadin gwamnatin Niger, ministan cikin gida Ahmad Sule Adamu ya nuna muhimmancin wannan cibiya ta Central Transit.
Mun gani yawancin su duka hankalinsu ya koma wurin zaman lahiya da muka gani sun fara bari wannan aiki na terrorism, sai muka ce ya kamata mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen, a koya musu aiki, a koya musu wasu abubuwa na rayuwa don su gane wannan aikin da suke ciki ba aikin kirki bane. Ya kamata su dawo su zamana lahiya da al'umma. Shi yasa muka yi wannan santar cin.
Wannan cibiya da ke matsayin ta farko da aka kafa a yankin Talabiri mai fama da tashe-tashen hankula wani abu ne da ka iya tasiri wajen samo bakin zaren yanayin da aka shiga yau shekaru fiye da 7. Mai martaba Sarkin Hamdallahi mai yaƙi Umaru Tahiru na da ƙwarin gwiwar cimma gurin da aka sa gaba.
Wannan baki da aka kawo mun alheri ne tunda suke sun tuba sai mun karɓe su da hannu biyu. Allah ya sa mu zama lahiya da su. Talakawa mu kiran da za a yi musu su kwantar da hankalinsu a zamna lahiya kamar yadda rufije mun zamna lahiya da su, kuma mun karɓe su da hannu biyu. Allah ya sa gwamnati ya yi irikonsu yadda ya kamata.
Samun irin wannan cibiya a garin Hamdallahi da ke matsayin wata mahaɗar ƙabilu da al'adu mabambanta wani abin alfahari ne ga baki ɗayan al'umar jihar Talabiri. Wannan ya sa ɗan majalisar mashawartan da'irar ta Hamdallahi Isuhu Yakuba ke kiran matasa su yi karatun ta nutsu.
Nan gari lahiya ne, kuma ana so koya zo waɗanda suna rike da makamin nan su gane kowa ya je makamin mu zo mu aikin ƙasar mu sashen kalibai da amfani komi.
A baya hukumomin Niger da abokan hulɗa sun karɓi mayakan Boko Haram kusan 400 da suka tuba waɗanda aka zaunar a wata cibiyar musamman da ke garin Gudumariya jihar Difa don koyar da su ayyuka da sana'o'in hannu tare da ba su darussan rayuwa. Kyawawan sakamakon da aka samu a ƙarƙashin wannan yunkuri ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan ƙasashen duniya irinsu Amurka suka gina sabuwar cibiya a jihar Talabiri da nufin jan hankulan mayakan ƙungiyoyin ta'addancin yankin su ajiye makamai don rungumar zaman lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Hamdallahi a jihar Talabiri, jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
Labaran ƙarya, jita-jita da camfe-camfe shekaru da dama sun kasance ƙalubale da durƙusar da matakan yaƙi da cututtuka, walau masu yaɗuwa ko marasa yaɗuwa a tsakanin al'umma. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ayyana irin waɗannan labaran ƙarya da jita-jita a matsayin babban hari kan kiwon lafiya da ke shafar ma'aikatan kiwon lafiya, cibiyoyin kiwon lafiya da uwa uba ke sanya al'umma gujewa samun lafiya da shiga barazanar cututtuka da rasa rayuka har ma ya shafi tattalin arzikin ƙasa. Kan haka ne hukumar takaita yaduwar cututtuka a Najeriya, wato NCDC, tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Breakthrough Action, suka horar da ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan jarida hanyoyin gane labaran ƙarya da jita-jita da ma camfe-camfe da tattara su don miƙa wa hukumomin da suka dace don magance su. Hajiya Rakiya Munka'ila Kantana ita ce jami'ar da ke wayar da kan jama'a kan cututtuka a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Ta kuma sami horo kan hanyoyin daƙile yaduwar labaran bogi da jita-jita.
Gaskiya wannan horarwa da muka yi har muka dauke shi muka sa shi into practice ko kuma muna aiki da shi a tsakanin jama'a zai rage yada wannan jita-jita in domin wasu jita-jitan ba na gaskiya bane. Misali kaman polio da ake ce an sa kwayoyin cutar hana haihuwa a ciki, kin ga ba gaskiya bane, ba abin da ya hada kwayoyin cutar polio da wajen haihuwa kwata-kwata. To kin ga haka ma na corona da ake ce jinin mutum yana kagewa har furan karfe ma sai ya rike, kin ga wannan ba jita-jitan da za a kama a rike bane, jita-jita ne kawai na ka gani ka ga dama bari ka soki wannan program inda aka kawo wanda zai taimaki jama'a wanda zai kara mana karfin garkuwar jiki. To kin ga irin wannan sai an tashi tsaye wajen wayar da kan jama'a, mu hada da malaman addinin mu, matan form one namu, shugabannin road traffic dinnan, shugabannin direbobi kenan, da kuma masu zama kungiyoyi na zaman kasa in community based organization. To kin ga dukka in muka hada kai muka tafi tare ta a ga hakan ba haka bane, jita-jita ne kawai. Domin akwai wani ma da nayi riga kafin, nace masa ka je ka yi na corona, sai ya ce mun wa ai wai sai amun in ya gaba mutu ba tukuna. To kin gani wani ma kawai za su ce wai ai ana yi maka sai sa mutum ya mutu.
To kina ga kaman wani mataki hukumomi za su dauka musamman domin idan suka ji jita-jitan nan, tunda yanzu an koya muku ta yadda za ku yada wannan kai musu labarin, idan sun ji wani mataki ya kamata su dauka su hukumomi kenan.
Gaskiya su suna jin wannan, ya kamata su tashi tsaye wajen training dada koyar da mu kara mana fasaha, mu ma kuma mu ci gaba da yada wannan koyar wanda suka mana a tsakanin al'umma, shine kawai zai rage jita-jita in, saboda mai ko mata mai ciki yanzu sai a hana ta cin kwai wai da ta haifi barawo. Kin ga kuma ba haka bane, kin ga wannan duk yanzu ya kawo mutane sun gane ana rabawa ana karba ana bi gida-gida ma ana ba su maganin ƙara jini suna karba yanzu. So kuma ya na samun lafiya, mata ma tana aihuwa da ranta da lafiyanta cikin yardan Allah.
Kungiyoyi masu zaman kansu suna aiki tukuru wajen fahimtar da jama'a sanin haƙoƙinsu na samun kiwon lafiya mai inganci. Kungiyar Breakthrough Action tana taimakawa al'umma su sauya tunaninsu kan labaran ƙarya da camfe-camfe kan cututtuka kamar zazzabin cizon sauro, gane alamomin cutar tarin fuka da samar da magungunan cutar da sauransu. Ahmad Bashir Sange jami'i ne a kungiyar Breakthrough Action.
Gaskiya mun koya hanyoyi wanda za mu binciko mu gane cewa abubuwan da yake faɗa jita-jita ne, kuma mu tattara su mu tura su inda ya kamata a je a binciko su, sai kuma a fito da hanyar da za ta magance su don a wayar mu al'umma kai su gane cewa wannan al'arumin ashe jita-jita ne, a kawo musu da hanyoyin da suka fi dacewa da matakai da ya fi dacewa su ɗauka dangane da abubuwan da suke yawan faruwa na dangane da kiwon lafiya.
To yawanci kuna aiki a tsakanin al'umma, waɗanne irin jita-jita kuke ji musamman game da cututtuka?
Wasu sukan sami su ce ai ka gama musu bayani cewa ciwo na da illoli kaza, musamman su zazzabin cizon sauro wato malaria kenan. Su ce a'a wannan ai duk yaron da ka ganshi ko mutum da ka ganshi ya kamu ai rashin jarunta ne, ko kuma a jikinsa ne ba kwari, ko kuma ai mayu ne, ko ne abu makamancin haka. To kaga irin wannan duk matsaloli ne wanda ya kamata a mutane al'umma bayani don su dau matakin da ya kamata, ba su tsaya wannan matakin ba. Kaman su corona kuma a ce a'a babu ita, a ce wannan alluran ta kaza da wasu matsaloli kamar haka, ko masu kin karban polio, duk mukan samu wannan tsakanin al'umma. Amma dangane da wannan karantar da muka samu, insha Allah za a samu mafita da waraka dangane da wannan matsalolin. Wannan shine.
To wani lokaci idan aka kai wannan rahoto, kuna ga kamar hukumomi sukan dauki matakan da suka dace?
Alhamdulillah, insha Allah muna da kyakkyawan zato da kuma yakini cewa wannan jita-jitan aka tattara shi aka je za a ga wannan mataki ya kamata dauka, wanda mutane za su san ina ne ya kamata su samu bayani dangane da abin da ya shafi kiwon lafiyarsu, don ya taɓa faruwa wasu shekarun baya. Wasu aka dinga yawo ana cewa a yi sha gishiri, a yi wanka da gishiri saboda yana maganin Ebola. To mun ga irin wannan jita-jita ne saboda lokacin ba ɗau irin wannan matakin da za a yi wa mutane da kai akan lokaci ba, ga abin ya sake dawo yana ta wahalar da mutane, wanda rasa rayuka da yawa, an nakasa mutane da yawa, an janyo mutane da yawa cututtuka wanda har yanzu suna fama da wannan, wanda ba ma fata ka ƙara dawowa.
Menene ma illar wato waɗannan jita-jita ta tsakanin al'umma?
To alhamdulillah, kamar yadda suna yake jita-jita, abu ne wanda yake ba shi da hujja. abu ne wanda in aka cewa ya fada ma ba ra'ayi cewa ne ba, ko kuma kai wani ne zai ce shi sunansa wani ya fada abu kasa, wannan din da ya ka tabbatar cewa abin da ya fada shi din wani ne, abin da ya fadan haka ne, to wannan su ne jitace da ake fama da su. Amma in kuma aka dau mataki hakan ba za ta faru ba.
Hukumar takaita yaduwar cututtuka a Najeriya, wato NCDC, ita ce ke da alhakin yin lamara da ganowa da daukan matakan gaggawa kan cututtuka masu yaduwa da ka iya kasancewa barazana ga lafiyar jama'a. Jami'ar hukumar NCDC Sarah Peter ta ce hukumar ta gano cewa yaduwar jita-jita da labaran ƙarya na haddasa mutuwar jama'a fiye da cutar kanta, shi ya sanya yanzu suke fuskantar hanyoyin da mutane za su kai rahoton irin waɗannan labarai da ba na gaskiya ba zuwa ga hukumomi.
Duk lokacin da COVID ya zo, mun ga abin da ya faru. Jita-jita nan ya hana mutane bi abin da an ce su yi, kamar su wanke hannunsu, su vaccine, mun ga ya causing a lot of problem a cikin wannan response na COVID-19. So mun ce mu koya ma mutane yanda abun healthcare workers abun da ya kamata su yi in sun ji wannan jita-jita daga cikin su communities, sun tara su, there's a software, akwai ni software da sun sa wannan jita-jita, then akwai in sun tura wancan software, then za they will confirm it, a ce ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba, in wancan confirmation za take tura ma state din a ce wannan ba gaskiya ba, wannan gaskiya ne, saboda za a je a ga ma almura abinda ya kamata su yi.
Wato kaman ma Najeriya an ga cewa wato waɗannan jita-jita sun yi yawa ne, shi yasa ake neman hanyoyin da za a kawo ƙarshen jita-jitan nan.
Haka kaman lokacin Ebola mun gani wai ba Ebola din ya kashe mutane, shan ruwan salt ne ya kashe mutane, so muna so mu karya wancan abun don gobe mun iya mu samu wani cuta wanda zai fi COVID ba mu sani ba. So yanzu muna so mutane su sani in kun ji jita-jita nan ku confirming wai ko wannan jita gaskiya ne ko ba gaskiya ba, kamin ka tura ma wani, in order to stop the spread of fake news.
Akwai waɗansu cututtuka ma da idan ka ji jita-jitan nan zaka iya aika ma NCDC domin a ɗauki mataki?
Kowane abun da ka ji a community, sometimes kin ya ki ji strange illness, ba mu san abun wasu strange illness, ba mu san me
waɗansu cututtuka da ba ma san ko daga ina suka fito.
So in kun ji wancan za ga ma healthcare workers din sun success sun sa a cikin wancan software. So yanzu an zo an doka sample na su za a goda sun mai wani cuta ne yana kashe su. So kuma akwai cholera, akwai other CSM, akwai yellow fever, akwai monkeypox, akwai cucuka diyowa. Da in kun ji haka kun ya kusa a ga ma healthcare worker sun sa a wancan software in sun tura sami a zo a gani ko me yana kashe mutane a wancan wuri don a tare da wuri.
Masana dai na ƙara tunatar da al'umma muhimmancin kula da lafiyarsu ta ɗaukan matakan kariya daga cututtuka da garzayawa asibiti da zarar sun harbu da ƙwayar cuta don samun ɗaukin gaggawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Shirin yau zai fara ne da gaya muku fitattun manajojin kungiyoyin club ɗin ƙwallon ƙafa da suka kafa tarihi wanda zai yi wuyar karyawa a ƙungiyoyin da suka jagoranta dangane da nasarorin da suka samu. Na farko, Zinedine Zidane, kocin ƙwallon ƙafa na Faransa, ya lashe kofuna guda uku na UEFA Champions League da Real Madrid daga shekarar 2016 zuwa 2018. Sai Pep Guardiola shi ne koci ɗaya tilo a tarihin ƙwallon ƙafa da ya kai wasan dab da na kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarin Turai na UEFA Champions League sau takwas. Ya kai wasan kusa da na ƙarshe na UCL sau biyu da Manchester City. Na uku shi ne Sir Alex Ferguson, ya lashe kofuna guda 13 na gasar Premier ta ƙasar Ingila da Manchester United. Ya kasance manajan United daga shekarar 1986 zuwa 2013. Na hudu, Carlo Ancelotti, kocin ɗan ƙasar Italiya, shi ne koci ɗaya tilo a tarihin ƙwallon ƙafa da ya taɓa lashe kowane daga cikin manyan league guda biyar na Turai. Ya lashe kofin gasar Premier ta Ingila a shekara 2010 da Chelsea, Serie A da AC Milan, League da PSG, Bundesliga da Bayern Munich, da gasar La Liga ta 2021 zuwa 2022 da Real Madrid. Son Heung-min da kuma Mohamed Salah su ne suka lashe takalmin zinare ta gasar Premier ta kasar Ingila a shekarar 2021 da kuma 2022. Wannan shine karon farko da mutane biyu suka yi kankan da kwallaye guda 23 kowannen su a kakar gasar kwallo na wannan shekara. Hakan ya taɓa faruwa a gasar cin takalmin zinare a shekarar 2018 zuwa 2019, inda Salah da Aubameyang da kuma Sadio Mane suka lashe kyautar takalmin zinaren ta hanyar yawan kwallaye guda 22 kowannen su. Rahotanni na bayanin cewa da daddan tsohon kocin kungiyar kwallon kafan Arsenal, wato Arsene Wenger, a ƙarshe zai dawo fagen koyar da 'yan wasan kwallon kafa tun lokacin da ya adabo da harkar koyar da wasan tamola a shekara ta 2018. Arsene Wenger dai zai fafata a gasar wasanni na shekarar 2022 na birnin Riyadh da kasar Saudiya, inda zai koyar da kulab guda biyu a haɗe. Za mu kakare shirin ne da labarin shugaban masu fafutukar kafa kasar Biafra, Nnamdi Kanu, inda ya shaidawa babban kotun tarayya da ke Abuja cewa ya kasance masoyin kulab ɗin kwallon kafa ta Liverpool tun yana ƙaramin yaro. Kamfanin dillancin labaran Najeriya ya rawaito cewa cikin raha alƙalin kotun mai shari'a Nyako ta tambayi lauyan Nnamdi Kanu Mike Zokome SAN ta ce ita masoyiyar kulab ɗin Liverpool ne, kowane kulab ya fi so. Sai lauyan ya amsa mata da cewa shi ma din masoyin Liverpool din ne. Sai ta tambayi Nnamdi Kanu cewa ko shi masoyin club din kungiyar kwallon kafa na Chelsea ne. Aka bashi kyautar kayan zanin da ya ci gaba da sawa a kotu. Sai Kanu ya amsa mata cewa shi ma masoyin kungiyar club din ne na Liverpool tun tana shekaru 7. Daga nan sai alƙalin ta ba da umarni wa daraktan shari'a na DSS da ke gaban kotu da ya ba da dama wa Kanu ya kalli wasannin kwallon kafa da ya fi so. Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar zafafan tambayoyi kan tsawon lokacin da suka kwashe kafin su kai ɗauki a makarantar da wani ɗan bindiga ya harba yara 19 da malamai biyu har lahira a wannan makon. Jami'ai sun ce ɗan bindigan mai suna Salvador Ramos, mai shekaru 18, wanda ya daina zuwa makaranta, ya kwashe minti 40 zuwa sa'a ɗaya yana cin karansa ba babbaka a makarantar. Kafin daga bisani, 'yan sanda su kutsa wani aji hudu na firamare inda ya riga ya kashe mutum 21 a makarantar da ake kira Rob Elementary School da ke garin Uvalde a Jata, Texas. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce iyayen yaran da ɗan bindigar ya ritsa da su a makarantar sun yi ta yi wa 'yan sanda ihu da su kutsa cikin ginin a lokacin harbin wanda ya auku a ranar Talata, amma hakan ya ci tura. Su dai 'yan sanda sun ce ba su da masaniya kan iya tsawon lokacin da ɗan bindigar ya kwashe a cikin ginin makarantar. A wani hukunci da ta yanke, wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar New York da ke nan Amurka ta ce dole tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya amsa tambayoyi ƙarƙashin rantsuwa a binciken da ake yi kan harkokin kasuwancinsa. Kotun ɗaukaka ƙara mai alƙalai hudu ta jaddada hukuncin da alƙali Arthur Engoron ya yanke a Manhattan a ranar 17 ga watan Fabrairu, wanda ya aika wa Trump da manyan 'ya'yansa takardar gayyata don ba da shaida a binciken da babban Attorney General Letitia James take yi, kamar da kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.